Mi ce zan yi maka tambayoyin?
Nusin zahira. So.
Tawadalla. So za mu fara yanzu.
Bismillah.
To. Shinya kake ganin abubuwan da suke faruwa a Niger yanzu?
Abin da yake faruwa a Niger yanzu shine sojoji, wani soji wanda yake shine shugaban masu tsare shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazoum yayi hukurin juyin mulki. Wannan hukurin juyin mulki da yayi ba shi da hujja, ba shi da dalili, kuma yana tare da jawo a garinmu babban matsaloli ba ɗaya ba biyu ba. Dattijojin duniya duka abin da ya kama da makwabtanmu na Najeriya, makwabtanmu na Algeria, kai abin da ya kai duk ƙasashen ECOWAS, abin da ya kai ƙasashen Turawa Faransa, abin da ya kai shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ya kai shugaban wannan ƙasa da muke cikinsa, United States of America, duka sun yi Allah waje da shi, sun yi kira wanda suke wannan hunkurin su maida iko ga zababben shugaban ƙasa wanda jama'a al'ummar Niger ta zaɓa kuma take so ya ci gaba da jagoranta.
To ya kake ganin matakin da kungiyar ECOWAS take shirin dauka na sanya takunkumi da kuma barazanar daukan matakin soji idan sojojin da suka juye mulki ba su bayar da shugaba Bazoum kan karagar mulkin sa ba?
To kasanda kin san da ma ECOWAS tana daukan mataki amma ba ta taba daukan mataki mai zahiri ba kamar wannan, kuma dalilin shi shine na daya wannan hankulin juyin mulki bai da hujja, ba dalilin komi. Abin sulhu yaki da ƴan tahada, garinmu yana cin gaba kuma ana nasara, su sojawa da kansu suna waje. Nan da nake miki magana bai ba kwana bakwai da manya-manyan sojoji suka zo nan suka yi taro, ni da kaina muka tafi tare Pentagon, muka tafi tare State Department, suka yi kilarin muna cin nasara ga bitsawannan mutanen. To a komu a washi gari wani ya fito ya ce ba a cin nasara, abin yana nan yana ɓaci ƙarya ne. Na biyu sun yi zargin harkarmu na tattalin ƙasa bai iya cin gaba da kyau, wannan ma abin dariya ne tunda bara 1922 GDP kin daga 6.7% a bisa ɗari ya ƙaru, ɗaya-ɗaya ne a duniya ƙasashen da suka yi irin wannan ci gaba. A wannan shekarar da ya fita a garinmu ko rana ɗaya ba a yi ba na zanga-zanga a makarantunmu, duk yanmu sun je sun yi karatu daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe. To babu tashin hankali ko ɗaya da zai ba da dalili ko hujja a zuwa a ce za a yi hunkurin juyin mulki. Wannan hunkurin juyin mulkin na son kan mutum ɗaya ne, wannan ko bai kamata ba a yarda da shi a gabanin shi ne ECOWAS ta ce, shi ne ECOWAS ta ce, shi ya sa ta ɗauki mataki. Abin da muke nufi shi ne ECOWAS ta ba su dama wanda suka shiga cikin wannan hatsarin, wanda suka sa ƙasarmu cikin wannan halin kaka nake yi, ta ba su daman mako guda su koma barakinsu, su koma aikinsu na soji. Ana ba su makamai, ana ba su abin da suke so su yi aiki, su da kansu sun faɗi. To su koma aikinsu, su bar halaliya za zababbun ƙasa wanda jama'a ta zaɓa, su ci gaba Alhaji Muhammad Bazoum ya ci gaba da jagorancin ƙasarmu. Shi muke so, ban ma so mu jawa jama'anmu hatsari. Me yasa zai jawa jama'anmu hatsari? Saboda matakin nan da aka ɗauka, zafin shi zamu ji, yanzu ma ana jin zafin shi, talakawa suna jin zafin shi, kuɗin shinkafa yana ƙaruwa. Mu electricity Najeriya ne take bamu, da ita muke dogara mu samu electricity, ta ce za ta yanke. Taimakon da muke samu daga ko'ina, abin da ya kama daga America ya kai Union Europeanne, ya kai Germany, ya kai Faransa, duka tsayarwa za a yi zai samu cikin halin muguwar hali. Wannan ko bai kamata ba a yi murnar shi, bai kamata ba a tura jama'an mu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga intihari. To shi ne nake kira waɗannan sojojin su yi hankali, su tana da daɗin kansu, daɗin kan mutum guda bai isa ba a dora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala.
Shin kana ganin matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take kokarin sanya ma Niger yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya?
Kwarai kuwa. Ina tsammanin in suna da hankali, inda gaske suna son ƙasanmu, inda gaske suna ƴancin ƙasanmu, inda gaske suna kishin jama'anmu, inda gaske ba su so jama'anmu ta shiga cikin wahala. Ai mun ga abin da yake faruwa inda irin wannan takunkumin akai a ƙauye a wasu ƙasashe. Wahala ne, bakin wahala ne ga tallaka, bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta. To bai kamata ba mutum sai a yi kuskure a duniya, amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya, dattijan duniya duka, da malamai, da masu iko, da masu arziki, kowa ya ce maka kuskure kai, sai ka koma hanyar gaskiya. In baka yin haka nan kai ne shaitan. Kai ne shaitan, kai ne mai jama jama'a wahala. Wannan kuma abin kirki ba ne.
To ya kake ganin gargaɗin da ƙasashen Mali da Burkina Faso suka yi akan cewa za su dafa wa Niger idan ECOWAS ta tura sojoji ƙasar?
Wannan babban shirme ne. Su sun ce kenan sun fara yaƙi da duk makwabtanmu, sun fara yaƙi da jama'a wanda muka yi ba yau ba ya yi shekara 50 muke zaman arziki, muke alaka da su, za su yaƙe su a dalilin ne. Su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garinsu ya ishe su. Su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garinsu ya ishe su na dare, ya ishe su na rana. Wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa. Wannan tashan baki kamar na ƴan kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa. A mai da hankali, a zama da tijai, a yi abin da yake ma mutane alheri, shi muke so.
To ya excellency, mun gode sosai, muna godiya.
Alhamdulillah, ina gode.
Thank you very much, your excellency. Abraham, now the French turn. Oh, let me stop. Thank you very much, Zana. Abraham, do you have earpiece?
Oh, I have it there. Should I not get it?
This is ours? Mm-hmm. This is ours? Yeah, but...
Should I?
Do you want to use ours? I mean, do you need it? Do you really need it?
If you can take it out.
So what is going to